بسم الله الرحمن الرحيم باب وقت الجمعة
وانا باب هنا مكان دنجل دلوقة صلاة الجمعة
نعم حدثني يحيى عن مالك
يحيى يا ذن تقدم يا جودة عن إمام مالك
أنا عمي هي أبي سهيل بن مالك أنا أبيه
شيكم يا جودة ما هي فنسا
أنه قال
حقيقة ما هي فنسا يتي
كنت أراضي في ستن لأكيل بن أبي طالب
ناقصا تيئنا قنش مهدى تأجودة عن أبي طالب الله تعالى يقال يا شادة
يوم الجمعة
ranar Juma'a
tudrahu ila jidaril masjid al-gharbi
ana shinfadata a wajen bango na masallaci na yamma
fa idha ghashiyatin fisata kulluha dhillul jidari
idan inwar wannan katanga ta lillabe wannan shinfada gabaki dayanta
na kharaja Umar ibn al-Khattab
Allah ta'ala ya kare darasi sai ya fito
fa salla al-Juma'a
sai salati Juma'a
qala malikun
al-Imam Malik yace
thumma narji'u ba'da salati al-Juma'a
sannan kuma mu dawo bayan mai sallar juma'a
falakilu qa'ilat adh-dhahai
ni barci barci na wallaha
na'am wa haddathani na'am wa haddathani an malik
ya zan tarbali ya jiyo daga imamu malik
an amri bin yahya
al-mazini ya jiyo daga amru dan yahya al-mazini
an ibn abi salitin
ya jiyo daga abi salitin
anna uthman
abi salitin
na'am anna uthman ibn affana
حقيقة عثمان دا عفان
صلى الجمعة بالمدينة
يا صلى الجمعة أنا مدينة
نعم وصلى العصر بملل
يا صلى صلى العصر أنا مريد أجيك لشي ملل
قال مالك
الإمام مالك
وذلك للتهجير
وأن كما يا صلى الجمعة أن يصور الرجل أنا دائما تأفرق اللوكة
نعم وسرعة السير
وكما تفيا يا تفيا لكوغاوة
نعم باب من أدرك ركعة من الصلاة
وأن باب من مغنى دنگن da wanda ya riski raka'a da ya tarta sallah
na muhaddathani yahya an malik
yahya ya zantar da ya jiyo daga al-imam malik
ani ibn shihab
kuma ya jiyo daga ibn shihab
ana abi salmat ibn abdurrahman
kuma ya jiyo daga abu salma dan abdurrahman
ana abi hurayra
ya jiyo daga abi hurayra
anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala
hakika maiki sallallahu alaihi wa sallam yace
man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata
dukkan wanda ya riski raka'a daya tar daga cikin adadin raka'o'i na sallatu hajika ya riski wannan sallar
na'am wa haddathani an malik
dan tarani ya jiyo daga al-imam malik
an nafi'
ya jiyo daga nafi'
anna abdullahi ibn umar ibn al-khattab
hajika abdullahi da umar da khattab Allah ta'ala ya kare yadda da su da
kana yaqulu
ya kasance yana cewa
idza fatatka raka'a faqad fatatka sajada
idan dai ruku'u ya kuce maka ba ka same shi tare da imami ba to hakika wannan sujada din ita ma ta kuce maka ba za ka yi lissafi da ita ba
na'am wa haddathani an malik
tarbani ya jiyo daga imamu malik
annahu balaghahu
hakika labari ya kai gare shi
anna abdullahi ibn umar
hakika abdullahi dan umar
wa zaid ibn thabit
zaid dan thabit
kana yaqulani
sun kasance suna cewa
man adraka raka'a
duka wanda ya riski ruku'u
faqad adraka sajada
hakika ya riski wannan sujada
wa haddathani yahya an malik
yahya ya zantar da ya jiyo daga al-imam malik
annahu balaghahu
hakika labari ya kai gare shi
anna aba hurayra kana yaqulu
hakika abu hurayra ya kasance yana cewa
man adraka raka'ata
duka wanda ya riski ruku'u
faqad adraka sajada
hakika ya riski sujada
wa man fatahu qira'atu ummil qur'ani
duka wanda karatun fatiha ya kuce mishi
faqad فاتحه خير كثير
حقيقة الخير ما يقوم جميش
نعم باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل
wannan babu kuma yana magana dangane da abin da yazo shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na dangane da karkatar rana da kuma duhun dare
na'am masha Allah haddathani yahya an malik
yahya tarani ya jiyo daga imamu
an nafi'in
shi kuma ya jiyo daga nafi'in
anna abdullahi ibn umar
hika abdullahi ibn umar
kana yaqulu
ya kasance yana cewa
duluku shamsi mailuha
duluku shamsi ta ji salatu duluki shamsi ila ga sakin laili shine mailuha karkatawar rana
na'am wa haddathani an malik
ya tarani ya jiyo daga imamu malik
an dawud ibn husayn
an dawud ibn husayn ya jiyo daga dawud ibn husayn
قال
يتي
اخبرني مخبر
وني مبادر bani ya bani labari
anna abdullahi ibn umar abbasin
hakika abdullahi dan abbas
kana yaqulu
ya kasance yana cewa
duluku shamsi idha fa alfayu
duluku shamsi abinda yake nufi da duluku shamsi shine idha fa alfayu idan inuwa talata yamma ta dawo
na'am wa ghasaqul layli
shi kuma abinda yake nufi daga sabul layli
na'am ijtima'ul layli wa zulmatuhu
shi ne tattara dare da tattara abin guda da kudin shi
na'am babu jami'il wuquti
wannan babu yana magana dangane da hukunce wanda suke iya shiga gargashin lokuta na kiran sallah
na'am haddathani yahya an malikin
yahya ya zantar da ni ya jo daga imamu
an nafi'in
ya jo daga nafi
na'am ana abdullahi bin umara
ya jo daga abdullahi dan umara
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala
ya ma yi sallallahu alaihi wasallama yace
alladhi tafutuhu salatul asr
hakika wanda sallar asr take ko wuce mishi baya yin ta cikin jami'i
na'am ka annama wutira ahlahu wa malahu
annama wutira ahlahu wa malahu kai ka ce an yi mai kamun gane na iyalinsa da dukiyarsa
na'am wa haddathani an malikin
dan tarban ya jo daga imamu malik
an yahya ibn sa'id
ya jo daga yahya ibn sa'id
anna umar ibn al-khattab
hakika umar ibn al-khattab
in sarafa min salati al-asr
ya juya daga sallar asr
falaqiya rajulan lam yashhad al-asr
da wani mutum wanda bai sallaci da asr ba a cikin jami'i
fa qala umaru
sai umar da khattabi
ma habasaka an salati al-asr
me ya hana ka gaba da sallar asr kai ta cikin jami'i
na'am fa zakar lahu ar-rajul udran
sai wannan mutum ya gaya mai wani udari yace kaza ne ya hana
na'am fa qala umaru
sai umar da khattabi yace mishi
tafafta
ka tawayewa kanka lada
na'am qala yahya
al-imam yahya yace
qala malikun
al-imam malik yace
wa yuqalu li kulli shay'in wafa'un wa tafifun
ana fada ga kowane abu wanda zai iya amsar wannan abubuwan guda biyu cikawa da kuma rajewa
na'am haddathani an malikin
ya dan tarra ni ya jo daga imamu malik
an yahya ibn sa'id
ya jo daga yahya dan sa'id
annahu kana yaqulu
hakika yahya dan sa'id ya kasance yana cewa
innal musalli la yusalli as-salata
hakika mai salla lalle yana sallatar sallar da yayin niyyar sallar
na'am wa ma fatahu waqtuha
alhali kuma lokacin shi lokacin wannan sallah ya kubuce mishi
na'am wala mafatahu min waqtiha a'zam
mafatahu min waqtiha lalle abin da ya kubuce mishi na lokacin nan lata
a'zam aw afdalu min ahlihi wa malihi
lalle abin da ya kubuce mishi na lokacin nata shine mafi girma ko kuma shine mafi fice a wajen Allah ta'ala sama da iyalinsa da kuma dukiyarsa
na'am qala yahya
al-imamu yahya yace
qala malikun
al-imamu malik yace
man adraka al-waqta
dukkan wanda yake lokaci
wa huwa fi safrin
alhali yana cikin balaguro
fa akhara as-salata sahiyan aw nasiyan
sai jinkirta wannan sallah halin kasancewa shi yana kan rafkanuwa ne ko kuma da gangan ne
hatta qadima ala ahlihi
yawa sahiyan aw nasiyan yana kan rafkanuwa ne ko kuma manta ta ne har sai da iso gida
na'am annahu in kana qadim na'am hatta qadima ala ahlihi
na'am
tashi annahu in kana qadima ala ahlihi wa huwa fi alwaqti
annahu hakika shi wannan dan bulaguran in kana qadima ala ahlihi idan ya kasance ya iso wajen iyalinsa ne wa huwa fi alwaqti ala hali wannan sallah din lokacin da bai fita ba
na'am fali yusalli salata almuqimi
to sai ya salla irin sallar mazaumin
wa in kana qadima wa qad zahaba alwaqtu
idan kuma hakika ya iso gari amma kuma lokacin sallar nan ya huce
na'am fali yusalli salata almusafiri
sai ya rama ta irin sallar ta dan bulaguran
na'am li anna innama yaqdi mithla alladhi kana alayhi
domin cewa shi mutun yana rama ne kada yana rama kutumbacin abin da yake kan shi
qala malikun
al-imamu malik yace
wa hadha al-amru huwa alladhi adrakatu alayhi an-nasa
yace wannan al'amarin da na faɗa shine abin da na riski malamai suna aikatawa
na'am wa ahlul ilmi bi baladina
ilmi a garin mu madina
na'am wa qala malikun
al-imamu malik yace
ash-shafaqu al-humratu allati fi al-maghrib
amma da ake nufi da ash-shafaq shine al-humratu allati fi al-maghrib wannan ja da yake yin saura a can mahadar rana
na'am fa idha dhahabat al-humra
idan wannan ja ya tafi
na'am fa qad wajabat salatu al-isha'i
hakika lokacin sallar isha'i ya shiga
na'am wa rajta min waqti al-maghribi
kuma lokaci fita daga lokacin sallar magruba.
Na'am, wa haddathani an Malik an Nafi.
Ya jo daga Malik, ya jo daga Nafi.
Na'am, anna Abdullahi ibn Umar.
Lallai Abdullahi dan Umar.
Ughmiya alayhi,
wata rana ya suma.
Na'am, fa dhaba aqluhu,
hankalin shi ya tafi.
Fa lam yaqdi as-salata,
amma bai rama sallar da ya da farko ba.
Na'am, qala Malik,
Imam Malik yace,
wa zalika fi ma nara wallahu a'lamu.
Yace wa zalika, wannan ku abin da yasa Imam Abdullahi dan Umar bai rama sallah ba cikin abin da muke zato, wallahu a'lamu, Allah shine masani.
Annal waqta qad zahaba,
hika lokacin wannan sallah ya fita.
Na'am, fa amma man afaqa fil waqti,
amma wanda ya falka a cikin lokacin sallah.
Na'am, fa innahu yusalli,
yana sallatar wannan sallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik,
inshallah. Ayyan kwalai.